Seima. Voye kwa.
Last.
Yeah, she moved the can and I'm on brand, I want brand bag and sand them. This is Kuni Paul and Bantam, where's the Mitchie Mama Bay is a kung fu. Mama for me, Tempe, be a fraud, the one rain, a snitchy, my sister rapper, my can't seem, she want to move us to report the kung fu. My dassi, sister, I'm watching the ream, we'll go with grand old. Thought you be reended, then I want my mokan and I'm a cobble now. Nepany for Kawana, some of the break, we're not the worry, the show, the worry, the show, the show, doing the best of my back and she never. Pasami, my style, we were down, I watch it at Talia, in Tesha. Mumu flow ye wuti la sabu na pania. Wasa nchana kamfu nuwo besa kune ama nekania. Zabaka ma antu bui ofu ime ene wo karia. Na wudi show sibopo mache na mamada na nekitupu. Osende mono mesa mnu mii na kutumpu. Mii ni one one kubo wa usoku one. Tu wama menyanya misu mebenye tumide kukuroko. Odeishi itisha bro mebeye sakaba. Da mafi menya suko zidaka rishika. Zabaka ma usu wa fiew maya wo masaka. Cause I'm always on fire like Lucifer. But we're free. Now momo rap on go da bayela mbulo wajo. Kenta kwinte moto bo pancha rappers guante danke to na you know me zincha wo nyimushi. Dede me na waye no wo di claim. Dede na waye su wabo mbwan mo wo nyon sumpo na se show. Yeah.
Why you can sum?
Yeah. Kwa sa I'm a stallion scared to do wu safi. Di rapper what I'm sage. I'm a moonstone to boss to milk a mate. Then me get a boba and try your man much older champi. Yeah, much older champi. Missing I say, Kwame Fi. The chain ya match of my bay in the Joda Mubba duty. The school my friend, my hey. One for Buku, not Jodia, and then in there. Whoop your window. What's your electric fancy? Shout out to Dr. Pounce and my boss, Kenny MC. Shango.com. I feel the messy town, the zombie. The one with the room can charm and I'm man, I'm out for there. Rapper cool food, don't for them. No quando liver, and I know the fancy beer. Of freeze a kunde.
Hey,
oh,
da 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 da